da farko sai da ne nemi sanin ko yaran sun san wannan rana tasu da kuma menene bukatun su
sunana su
yau gashi rana ce ta yara na kasan Afirka a wannan rana wani sako ne kake da shi
sakon ne nake da shi ina son dadda yayin lafiya
to me kake so a yi maka kai kanka
ni a wannan nake so ina son kudi ina son lafiya ta ina son karatu ina son zaman lafiya da dukkanin sauran mutane na duniya
to sai wannan kuma kai ba wane ne sunanka
abba
to yau rana ce ta kuta yara na kasan Afirka ka san muhimmancin wannan rana kuwa
eh
to me ne muhimmancin ta
ina son kudi da neman abin karatu da komai ina son fitar da iyayena lafiya
Samuel Kalu shine jami'in sadarwa na ofishin asusun kula da yara ta UNICEF a jihar Bauchi ga abin da yake game da wannan ranar da yadda ta tafi yara
to da ka sani yau shine wato Day of the African Child mu shirya wani taro mu raise awareness among journalists that can the rights ta yara you know the rights of children for them haki yara yeah. Kamar yara basuwa zuwa makaranta basuwa samu abinci basuwa samu ruwan wanka ko ruwan sha so muna son duk stakeholders da gwamnati da the development partners da kowa da kowa su taru su sa hannu a suna providing ana samu kamar irin rape da kidnapping sace yara ido ana samu kuma wana bakiwa ana son a bari wana
Muhammad Ino Bello shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Bauchi ya yi mini ƙarin haske kan wannan batu
Iranan dama akan yi shi ne domin a duba wani hali ƴaƴanmu na Afirka suke ciki kuma wani irin taimako suke bukata kuma waye zai bada taimakon kuma ya za a yi a samu taimakon shi yasa kaga rana irin ta yau sai aka bashi taken yaƙe-yaƙe yadda yake shafan ƴaƴan Afirka wani matsala suke shiga ciki zaka samu yaƙe-yaƙen nan ya jawo yaranmu a kashe iyayensu a kashe wasu yaran zai shiga aikin soja na karfi da yaji basu isa ma shiga sojan ba wasu asaki aikin dole wato basu kai karfin su ya kai ga shekara 18 zuwa sama wanda yaro ya isa yi aikin karfi na babban mutum ba haka ake sa su a wannan aiki uba sun rasa karatu duk yaron da aka ce an samu rikici a garin su ko a kasan su ko a yankin su to aka yi gudun hijira da shi an kashe iyayensa ko yaransa inda iyayen suke maganan makaranta ma babu shi inda za su je sake tsugunawa sabon gune kuma wata kila ba garin su ba kaga maganan makaranta ya katse yaya za a yi yaran su cigaba da karatu domin in aka yi ta tare irin waɗannan su ne fa za su sake dawowa su zama wannan matsala a kasan mu to shi yasa UNICEF a bana ta ga cewa yaƙe-yaƙe yadda yake shafan ilimin yara wani gudunmawa za a yi kuma a na ji daɗi da aka kirawo ƴan jarida domin ƴan jarida ko ba komai kuna da kafofin da za ku yaɗa mutumin da yake wani nisan duniya zai san abin da yake faruwa a inda kuke kuma za a iya kawo taimako daga inda za a iya samun taimakon
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya